Majalisar dattawa ta gwale shugaban masu rinjaye na majalisar Sanata Alin Dume wanda yace majalisar bakin amincewa da tantance muƙaddashin shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magutai ba amma rahoton tsaro ne da suka samu ya sanya daukar matakin kazalika shugaban ƙasa na da zabin sake turo sunan magun don tantance shi majalisar a shafinta na Twitter ta ce matakin kin amincewa da maguna nan kuma shine matsayin majalisar bisa rahoton na tsaro da suka samu Tun lokacin da aka yi muhawarar ƙarshe kan magun, aka samu muhawara mai zafi tsakanin Sanata Alin Dume da Dino Melaye. Dume dai ya gana da shugaba Buhari, inda bayan ya fito daga ganawar, ya ce shugaban ne kadai zai iya kawar da magu daga tantancewa, kuma magun zai iya ci gaba da aiki na tsawon lokaci a matsayin muƙaddashi. Alin Dume, wanda da alamu ya ji hankalin shugaban ƙasa kan buƙatar sake dawo da sunan magun, ya kuma ce sakataren gwamnatin Najeriya. Babacin David Lawal shi ma na da damar kare kansa kan zargin wuce gona da iri na batun nome ciyawar kacalla ga bayanin Indumin ga ƴan jaridar fadar shugaban kasa
na shi kuma takaitaccen bayani ne aka bayar ne wato report interim report ake cewa to saboda haka idan ma bai samu zarafi yayi defending kansa bane to ai yanzu tunda ba a gama ba yana da damar ya je defending kansa ba wai dai kuma a je ana kace na ce a cikin jarida ba
Ƙungiyoyin yaƙi da cin hanci da ma ƴan ƙwadago na mai da martani kan wannan lamarin na magu da batun yaƙi da cin hanci na gwamnatin Buhari. Farko ga abinda mai mara baya ga salon gwamnatin Buhari injiniya Ahmed Zakar Ngoroje wanda yake zagawa jiha-jiha da ƙungiyarsa don ƙarfafa yaƙi da cin hanci.
Lallai wannan abinda ya addabi kasan nan cin hanci da rashawa. Mu baiwa gwamnati goyon baya 100% don tabbatar da ganin cewa an kauda ita domin idan ba a kauda ita ba babu yadda za a yi kasan nan ta ci gaba musamman da muka samu shugaban kasa da yake da kwazo da kuma rikon amana ya dauki alkawari tun lokacin da yake campaign cewa in dai ya zama shugaban kasa to zai yaki cin hanci da rashawa kuma ya zo an rantsar da shi yana yakin wannan cin hanci da rashawa to ashe ya zama wajibi mu masu dukiyar don kudin mu ne aka sace dukiyar mu aka wawura daga kasan nan sannan shi yace lallai sai ya dawo mana da shi kuma a ce mu nade hannu muna kallon sa ai fadar ba tashi bace tamu ce don dole ne mu tashi mu taimaki wannan gwamnatin mu bata goyon baya 100% wajen yaki da cin hanci da rashawa
shi kuma comrade Nasiru Kabir yace gaskiyar masu cewa Buhari na daukar kara da kiyashi a gwamnatin sa ne ya tabbata
wato akwai mutanen da Buhari ya yadda da su a gwamnatin nan nasa wato ministocinsa da kuma sauran mukarrabansa waɗanda mu mun yi imanin kuma mun tabbatar da ba mutanen kirki bane akwai cin hanci da rashawa fede da kake tunani a gwamnatin nan wanda shi shugaban kasa a kodayaushe muna fitowa ko muna gaya masa amma sai ya zama na cewa waɗanda ba su fahimci wannan abu sai su ce wai baka tare da Buhari baka kaunan Buhari saboda ka faɗi gaskiya to yau gaskiya ta yi halinta
majalisar dattawan dai tana cikin hutu da hakan ya nuna dukkan bangarorin na da lokacin nazartar lamuran don kare muradinsu Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria